she never says a cuckoo till the fourth day of July. Gonna build me a log cabin in the mountain so high, so I can see my honey. He's a walking, walking by. Do ba da do ba do do da ba da da ba da ba da do da da do da 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 ba da da ba do ba da da do ba da do da da. Da da ba da 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 ba do ba da do da da do da 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 ba da da ba do ba da da do ba da do da 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 ba da 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 ba do ba da do da da do da 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 ba da da ba do ba da da do ba da do da 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 ba da 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 ba do ba da do da da do da 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 ba da da ba do ba da da. Do ba da do da 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 ba da 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 ba do ba da do da da do da 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 ba da da ba do ba da da. Jack of diamonds, Jack of diamonds, I've known you down from old. You have taken, you have taken all my silver and my gold. She's a pretty bird, she warbles as she flies, and she never says a cuckoo till the fourth day of July. Oh, the cuckoo, she's a pretty bird, she warbles as she flies.